الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمضوا في طغيانهم يعمهون.
الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أغدية الله مدوكي وان دينونا من يوم الهميس ديا ذا رمضان هجرة تدود دريقون دا أربعين دا هدو وان دي داتي دا شرين دا أكو ذا وطن أكو شكرة تدوبي دا شرين دا أكو. Muna roƙonsa ya ba mu albarka mai yawa wanda yake cikin wannan wata na Ramadan, kuma ya agaza mana mu samu damar ayyuka na alkhairi a cikin wannan wata, kuma Allah ya karɓa mana kyawawan ayyukan da za mu gabatar. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dama na gudanar da kyakkyawan tafsirin littafinsa Al-Qur'ani, ya saka mana akan inda muka dace da faɗan gaskiya tare da waɗanda suka shirya gudanarsa da masu ƙoƙarin yaɗa tafsirin da waɗanda suke sauraronsa a ko'ina. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa makomarmu ita ce aljanna. Za mu fara tafsirinmu na wannan shekara da suratul Ahzab insha Allah. Karatunmu na farko yana ɗauke da bayani akan faɗa da al'ada. Wannan sura tana daga cikin surorin da suke faɗa da al'ada. Abu na farko da take karantar da mu kenan. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Ya ayyuhan nabi, ittaqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Inna Allaha kana 'aliman hakima.
Ya ayyuhan nabi, Allah madaukake yace ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha, kiyaye Allah, wala tuti'il kafirina wal munafiqin, kuma kada kai biyayya da kafirai da kuma munafikai. Inna Allaha kana 'aliman hakima, lalle Allah ya kasance masani mai hikima. Sai yace
وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.
وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ, kuma ya kai Muhammad ka bi abinda aka yi wahayinsa gare ka, min rabbika, daga wajen Allah mahaliccinka. إن الله كان بما تعملون خبيرا, للي الله يا كسن شيء بعد لا بارد من دقيقة أي كتاوة. سيأكل شيكما الله يكي مسا
وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
وتوكل على الله وما كدوغر على الله وكفى بالله وكيلا, kuma Allah ya isa ya zama abin dogaro gare ka. Idan ka dubi waɗannan ayoyi guda uku da muka karanta a farkon suratul Ahzab, maganar kai tsaye Allah yana yi tare da Annabi Muhammad يا أيها النبي يا سي النبي هذا أنا مغنى نداء النبي محمد الله يجي اتك الله كيها يا أبا يا سي النبي كجسور الله كيها يا الله ولا تطيع الكافرين والمنافقين كركب كافرين كركب منافقين إن الله كان عليما حكيما الله مصنيني الله يا كسنشي ابني حكيما dukkan da Allah ya tsara shi akwai hikima to kuma Allah yake wattabi nan ma dai umarni ne da Annabi Muhammad kabi ma yuha ilaika abin da akai wahayin sa zuwa gare ka na rabbika kaga can baya yake karka bi kafirai da munafikai suwa ya za ka bi sai Allah yake ka bi wahayin da akai maka umarni na kace ka tawakkala ga Allah ka dogara ga Allah sababu shakka wannan umarni wa in kana lin nabiyyi ko da yake Allah yana yin sa ne ga annabi fa huwa khitabun li kulli ahad wannan magana ta Allah ta shafi mabiyansa akwai malamai da yawa waɗanda suka ciro ilimi a ƙarƙashin waɗannan ayoyi na farkon suratul ahzab akwai malamai da yawa domin maganar Allah akwai hikima maganar Allah akwai ilimi kamar yadda ya faɗa mana inna Allaha kana aliman hakima Allah ya kasance masani Allah mai hikima ne wato duk abin da Allah ya tsara akwai ilimi akwai hikima idan ka bi farkon sura suratul ahzab Allah madaukaki ya tsara wannan magana maganar ana yin ta mai tsanani domin maganganun da suka zo a farkon wannan sura ba kananan maganganu bane saboda haka sai aka fara yin su ga Annabi Muhammad zan dauki misali da malamai biyu kamar Ibn Taymiyyah da kuma Ibn Hajar al-Asqalani wanda suka yi sharhi game da farkon wannan sura maganar Ibn Taymiyyah ta zo a Majmu'u Fatawa sana mujallad na 16 shafin 324 yace fa innahu qila wa innahu wa in qila innahu khitabun lahu faqad taqarrara anna ma kutiba bihi min amrin wa nahyin fal ummatu mukhafaba bi babu shakka duka malamai sun tabbatar maganganun da suka zo a farkon wannan sura Allah yana kiran Annabi Muhammad babu shakka duka malamai sun yarda farkon suratul ahzab Allah yana kiran manzon sa amma ka'ida ita ce duk inda kaji an kira annabi a cikin alqur'ani sai aka masa umarni ko aka marhani to babu shakka al'ummarsa ta biyo baya domin alqur'ani ba saukar da shi ga annabi shi kadai ba alqur'ani an saukar da shi ne ga annabi Muhammad da kuma mabiyansa don haka duk inda aka kira annabi aka masa umarni ko aka hana shi aikata wani abu to al'ummar sama fa tana biyo baya ka'ida ma lam yakum dalilun litaksis sai fa idan an samu dalilin da ya kebe annabi shi kadai to sai zama kenan akwai ka'ida duk sa'ilin da kaga Allah ya kira annabi a cikin alqur'ani idan dai aka masa umarni wannan umarni ya shafi mabiyinsa sai dai idan Allah ya kebe annabi kadai don haka da Allah madaukake ce ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha ya kai annabi ka kiyaye Allah amrun lahu wa li kulli muslimin kaga wannan umarni ne ga annabi babu shakka sannan kuma umarni ne ga kowane musulmi mabiyin manzon Allah da aka ce ma annabi ka ji tsoron Allah wanda ke bin annabi shi ma kaga dole ne ya ji tsoron Allah fi jami'i umuri don haka da aka ce ittaqillah ka kiyaye Allah kaga wannan kalmar ta shafi rayuwarka gaba ɗaya ne ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah ka kiyaye Allah kaga kenan babu lokaci wannan kiyaye Allah ya shafi tsawon rayuwar mutum to sannan yana cewa innal khitaba li rasulillah zahiri maganar Allah yana yin ta ne ga Annabi Muhammad wal murad bihi ghayruhu amma in ka dubi maganar da kyau sai ka sani ba Annabi ne ake nufi ba mu ne ake nufi mu mabiyan Annabi sallallahu alaihi wasallam mu ne ake nufi da shi aw ghayruhu qad yakunu mumtariyan wa muti'an li ulaika ana samun wanda zai yi kafirai wanda zai yi biyayya ga munafiki amma babu shakka Annabi Muhammad ba zai yi ba sai ka sani Annabi ba zai biyayya ga kafiri ba Annabi ba zai yi biyayya ga munafiki ba sai Allah ya ce wala tuti'il kafirina wal munafiqina karka bi kafirai karka bi munafikai an daga an sani Annabi ba zai yi ba ashe kaga mabiyin Annabi ne ake ma isharar da shi wannan ishara ce ga masu bin Annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa manhiyun an hadha ko da yake hanin ya shafi Annabi shi kansa amma dai babu shakka shi manzon Allah ba zai yi biyayya ga kafiri ba manzon Allah ba zai yi biyayya ga munafiki ba to sai aka fara kira Annabi saboda me wallahu subhanahu qad nahahu amma harramahu min ash-shirki wal qawli alayhi bila ilmi babu shakka Allah ya hana Annabi ya faɗi magana da bashi da hujja a kanta Allah ya hana Annabi yayin shirka amma Allah ya riga ya tsarkake manzon Allah ba zai yi su ba dama amma da kaga ana kiran Annabi ya kai Annabi kar kai kaza an san Annabi ba zai yi ba mene dalili saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam abin koyi ne ana koyi da shi saboda haka sai maimakon Allah ya ce ya ku musulmai kuyi sai ya ce ya kai Annabi kayi wato wannan wata hikima ce ta Allah kamar yadda Allah ya ce mana ya tsara alqur'ani da hikima hikimar ita ce idan aka ce ya kai Annabi kayi to kaga wannan ya nuna kai mabiyin Annabi baka da zabi duk wanda ke bin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da wani zabi dole ne ya yi biyayya ga Allah tunda Annabi shi kansa an masa umarni ya yi biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala walau lan nahyi wa ta'atu lamastahaqqa dhalika saboda haka sai Annabi ya zama abin koyi duk inda aka ce ya Annabi kai musulmi ake nufi yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka yasa dinda aka kira manzon Allah wa in kana rasulullah fal muradu ummatu in ka ji an kira Annabi to al'umma sace ake nufi ba ko da yaushe bane babu shakka to zai ka dubi ayoyin sai ka sani ba Annabi ake nufi da shi ba misali ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqina inna allaha kana aliman hakima wattabi ma yuha ilayka min rabbika amma ka dubi inda ayar nan ta karasa inna allaha kana bima ta'amaluna da fa ana magana ne da Annabi Muhammad amma aya ta biyu sai ta kare da Allah yana ya san me kuke yi kaga ashe maganar ba da manzon Allah ka ji wace in ka lura kira ake ga Annabi shi kadai ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha la tuti'il kafirina duk wannan umarni ne ga Annabi ittabi' ma yuha ilayka min rabbika amma da aka zo karshe fa inna allaha kana bima ta'amaluna maimakon bima ta'amalu domin da sai a ce tunda ana kiran Annabi ne shi kadai sai a ce Allah ya san me kake yi amma sai Allah ya ce Allah ya san me kuke yi ashe kaga kiran ba wai ga Annabi bane kadai ya shafe mu gaba ɗayan mu Allah ta samu iya daukan umarninka mutum na biyu shine Ibn Hajar shi ma magana sa tana cikin Fathul Bari ya tabbatar da wannan ka'ida al-khitabu wa in kana lin nabiyyi fa huwa mutanawilun li ummatihi magana ko da ta zama Annabi aka kira to tana shafan al'ummarsa wannan ka'ida ce idan an kira Annabi a cikin Al-Qur'ani to wannan kira da aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tana shafar al'ummarsa kuma al-hafiz al-aini shi ma ya tabbatar da wannan ka'ida a littafin Umdatul Qari shi ma sharhin Sahih al-Bukhari yana kitabul ilmi Ibn Hajar ya bayyana wannan ka'idar, haka nan Al-Hafiz Al-Aini shi ma ya bayyana wannan ka'ida a littafin Umdatul Qari, yana mujallad na shafi na 39. Al-Khitabu wa in kana lin-nabiyyi fa huwa mutanawilun li-ummatihi. Idan an kira annabi a cikin Al-Qur'ani, wannan kira bai tsaya ga annabi ba, ya shafi al'ummarsa. Amma kamar yadda Ibn Taymiyyah ya faɗa, sai fa idan an samu dalili wanda ya taƙaita wannan kira ga annabi shi kadai. Lakinnahu khitabun yudkhilu an-nasa ma'a an-nabiyyi fihi. Amma galibi idan an kira annabi za ka samu ba shi kadai ba ne. Kuma a gaba za ka ga Allah ya nuna ba da annabi kadai ake magana ba, kamar yadda ya zo a nan. يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى اليك من ربك اما سي الله يشي ان الله كان بما تعملون كغا يا كافن يغو magana sai da ya nuna cewar ba annabi kadai ne ake kira ba haddan to haka kuma in ka dubi wasu rare a cikin alqur'ani Ibn Hajar yace ga misali da suratul talaq ta farko, ya ayyuhan nabiyyu, ya kai annabi, kaga an kira annabi, amma sai Allah yace idza tallaqtumun nisaa, idan kun saki mata, a'a kaga me mafan ya kai annabi sai yace idan ka saki mata ko a'a sai aka ce ya kai annabi idan kun saki mata, ashe an kira annabin ne kawai saboda jagoran mu amma umarnin ba nashi bane, umarnin da mu ake, yasa a gaba sai Allah madaukaki ya kawo lamiri na jam'i, ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda, duk wanda ya taho da lamirin jam'i kaga maganar ba akan annabi ne shi kadai ba, wal ma'ana man alima falyakum ala zalika al-ilmi, binda Allah yake mana ishara shine duk wanda ya san umarninsa to yayi kokari ya tsaya da wannan umarni na Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan wadannan ayoyi da muka karanta akwai abubuwa guda uku dake karkashin su. Abu na farko shine tsarin maganar Allah ga Annabi Muhammad a cikin Al-Qur'ani. Tsarin maganar Allah ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin Al-Qur'ani, wannan ya taho ta bayanin malamai da yawa kamar al-Imam an-Nawawi, yana da kyau mu sani khitabullahi ta'ala fi kitabihi ala salasati awjuhin, inda Allah yake magana da Annabi Muhammad a cikin Al-Qur'ani ya zo da tsari kashi uku, babu shakka sanin haka din yana da muhimmanci. Ya zo ta bayanin al-Imam an-Nawawi, ya zo ta bayanin malamai daban-daban, shi bayanin sayyida sharh sahih Muslim shi ma yana farko, yana juz'i na farko, babu al-amri bi qitalin nas a juz'i na farko shafin 164. Yanda Allah yake magana da Annabi Muhammad a cikin al-Qur'ani yana zuwa kamar tsari uku mafi yawa, amma dai gaba daya tsari hudu ne, tsari kashi hudu ne. Na daya khitabun ammun, sau da yawa Allah madaukaki yakan shigar da annabi cikin musulmai ya hada mu gaba daya ya kira mu, kamar yadda al-Imam an-Nawawi ya faɗa yace wannan ya taho da ayoyi daban-daban, kamar misali a suratul ma'ida aya ta 6, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila ssalati, ya ku wanda kuka yi imani idan kun tashi za ku yi sallah, ai ka gaba mu kadai bane har da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ku waɗanda suka yi imani idan kun tashi za ku yi sallah, duk inda kaji Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani kar ka dauka mu kadai ne har da Annabi Muhammad a ciki, me dalili? Saboda a ƙarshen suratul Baqara Allah madaukake ya ce amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana, ashe kaga dai inda aka ce ya ayyuhal ladina amanu, waye na farko? Shine Annabi Muhammad. Duk inda aka ce ya ayyuhal ladina amanu ka tabbata ba mu kadai bane har da manzon Allah, da shi ma aka fara amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana saboda haka idan aka ce ya ayyuhal ladina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum ya ku wadanda kuka yi imani idan za ku yi sallah ku wanke fuskokinku wannan umarni da Allah yake yi ya hada annabi sallallahu alaihi wasallam da mu mabiyansa kamar misali a suratul baqara aya 183 ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu ya ku wadanda suka yi imani an wajabta muku azumi sai ka dauka mu ne kadai banda annabi Muhammad duk inda ka ji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu mutumin farko a ciki shine manzon Allah saboda haka duk inda ka ji Allah ya kira masu imani to hada annabi Muhammad ake wannan tsari na farko kenan tsari na biyu khitabun khasun linnabi akwai inda Allah ya yi magana da annabi shi kadai a cikin alqur'ani babu shakka akwai wuraren da Allah ya yi magana amma wannan maganar ya yi ta ne da annabi shi kadai la yushrikuhu fihi ghayruhu babu wani wanda yake tariya da annabi cikin irin wannan umarni misalin sa shine suratul isra aya ta 79 wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka in dare yayi ka daje da karatun alqur'ani ta nafila shi sa aka ce kai karatun alqur'ani a cikin sallah ya fi kai karatun alqur'ani kana zaune kawai tilawa a sallah ta fi falala saboda wannan umarni ne Allah ya ma annabi Muhammad Allah ya ce wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka kaga wannan kai sai annabi ake magana shi saboda haka yasa shi annabi nafilar dare a gurin sa dole ne saboda ya samu umarnin Allah wannan umarni da Allah madaukaki yayi musamman umarni ne da ya takaita ga annabi Muhammad shi kadai wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda idan dare yayi ka tashi ka bayan kayi barci abinda malamai suke cewa duk inda kaji an ce at-tahajjud sai da aka yi barci kafin aka tashi qum ba'da nawmika shine ma'anar at-tahajjud bayan kayi barci ka tashi saboda kai sa annabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul laylin sa yakan fara yin barci kafin nan in ya farka sai yayi saboda ya dace da umarnin Allah subhanahu wataala ibn taymiya alitahi majmu'u fatawa wannan yana mutallal na hudu shafin 374 yace hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam suna da dimbin yawa wanda suka tabbatar da kyautar da Allah zai ma annabi saboda me saboda nafilar da yake a cikin dare shi yasa yace asa an yabu asaka rabbuka maqaman mahmuda akwai mukami wanda Allah zai tada annabi da shi a kiyama wannan mukami shine mukamin ceto al-maqamul mahmud huwa ash-shafa'a hadisai da aka samu suna da dimbin yawa bittifaqil a'imma min jami'i man yantahidu al-islam wa yad'ihi ibn taymiya yace duk musulmai duk malamai da aka yi kuma duk dariku sun tabbatar da annabi zai samu ceto a ranar tashin kiyama annabi yana da wannan dama saboda abu ne wanda ya taho a cikin alqur'ani a bayyane karara Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam zai samu damar ceto a ranar tashin kiyama saboda wannan ceton shi yasa Allah madaukaki ya ce idan dare yayi ka tashi ka kama nafila wannan umarnin yin nafila ya takaita ga manzon Allah amma kai ma in ka tashi kai nafila za ka samu lada sai ne kuma kai naka ba farin labari a matsayin nafila kake a matsayin sunna ce akwai lada akwai falala amma dai waye tsayuwar dare ta zama dole gare shi shine annabi Muhammad saboda wannan aya karara Allah ya tabbatar da cewa yana umarni ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan in ka dawo suratul ahzab da muke karantawa a cikin ta zamu iso aya ta 50 insha Allah inda Allah madaukake yake cewa ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna kaga nan Allah yana magana ne da Annabi Muhammad wannan hukunci ne gare shi shi kadai shi yasa a cikin wannan ayar a kusan karshen ta Allah madaukake yake cewa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiyyi inda mace za ta zo ta ce nayi kyautar kaina gare ka ya rasulullah ba a bukatan sadaki ba a bukatan daura aure ba a bukatan shaidu mace ta ce ma Annabi Muhammad nayi maka kyautar kaina sai manzon Allah ya ce shiga gida shikenan aure ya kullu banda manzon Allah babu wanda yake da wannan iko saboda me sai Allah ya ce in arada annabiyyu an yastankihaha wannan sharadi na farko idan annabi ya ga yana so kuma hikimar Allah annabi bai taba karban kyautar mata ba matan sun zo suna kyautar da kawunansu amma babu wacce annabi ya karba wannan shine abin da ya inganta to sai Allah ya ce khalifatan laka min dunil mu'minina wannan kai kadai ne banda su to kaga Allah ya kwabe mu kaga banda mu ke saboda ka wata mata ba za ta zo ta ce nayi kyautan kai na gare ka malam a babu kyauta dole ne malami a samu sadaki a samu shaidu da kuma yarda to wannan shine kaga Allah ya tabbatar da hukuncin ya takaita ga manzon Allah shi yasa aka ce khalifatan laka min dunil mu'minin sai na uku khitabun muwajahatun lin nabi huwa wa jami'u ummatihi idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi Allah yayi magana a kaga a can idan Allah ya kira masu imani gaba daya annabi ya shigo to sannan a nan idan Allah ya kira annabi masu imani kuma sun shigo shine misalin da yazo a farkon suratul ahzab ko dai Allah ya kira masu imani kaga annabi ya shiga ko kuma Allah ya kira annabi din idan Allah ya kira annabi to mu ko mun shigo baya misali a suratul isra'i aya ta 78 Allah madaukaki ya ce ma annabi aqimis salata wannan magana ce da annabi Muhammad ka tsayi da sallah liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'anil fajr inna qur'anal fajr kana mashhuda wannan magana kaga ana yin ta ne da annabi Muhammad amma babu shakka ya game al'ummarsa kamar misali a suratul nahl aya ta 98 fa idza qara'atal qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim idan zaka karanta al-qur'ani ka nemi tsaron Allah kaga ba annabi ne kadai ba hadda mu idan zamu karanta al-qur'ani sai mu nemi tsaron Allah a suratul nisa'i aya ta 102 wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ inda ake magana akan sallar yaki kaga wannan ya shafi annabi ya shafi mu wa nahu zalika min khitabil muwajaha fa kullu zalika ghayru mukhtassin bi rasulillah duk sa'ilin da aka kira annabi to in ba Allah ya ce annabi bane in dai kaji an kira annabi to mun shiga da mu ake magana shine misalin farkon suratul ahzab me hikimar haka babu shakka akwai hikima wannan shi yasa alqur'ani ya zama littafi na daban wani dan adam ba zai iya tsara littafi kamar shi ba saboda Allah ya tsara shi da ilimi Allah ya tsara shi da hikima ka dauki misali alfa'ida fi muwajahati nabiyyi bil khitab me yasa alqur'ani Allah ba zai kiran mu ba tunda shi annabi ya riga ya samu tsira'ai Allah ya riga ya tabbatar annabi ya samu gafara annabi dan aljanna ne annabi ba shi da wata matsala babu wata matsala sai dai ma mu yi fatan mu samu ceton su a ranar kiyama amma me yasa sai Allah ya ringa kiran annabi maimakon mu misali a farkon suratul azab din nan me hikimar a ce ya kai annabi ka ji tsoron Allah an riga an san manzon Allah mai tsoron Allah ne akwai hikima a ciki babu shakka shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana da wannan kalmar a farkon sura yana cewa inna allaha kana bima ta'maluna khabira ayyana cewa inna allaha kana aliman hakima lalle allah ya kasance masani allah ya kasance mai hikima babu shakka akwai hikima hikimar ita ce innahu huwa da'i ila allah ta'ala inda a ce alqur'ani allah ya tsara shi yana kiran mu kadai banda annabi to da manzon allah bai zama abin koyi gare mu ba sai zama littafi ne da za mu ɗauka na doka kawai kai tsaye daga alqur'ani babu ruwanmu da kwaikwayon manzon allah wato saboda allah ya ƙarfafa sunnar annabi muhammad shi yasa idan allah zai kira musulmai a cikin alqur'ani sai ya kira annabi muhammad saboda mu sani ba yanda za a yi mutsira sai mun yi koyi da manzon allah wannan bayanin al-imam an-nawawi ne yace innamal fa'idatu fi muwajahati an-nabi bil khitab innama huwa da'i ila allah ta'ala wal mubayyin anhu ma'ana ma arada wa yake kiran mu zuwa ga allah shine annabi muhammad wa yake bayyana mana manufofin allah shine annabi muhammad faqaddama ismuhu fil khitabi saboda ka sau da yawa sai allah yace ya kai muhammad saboda mu rika ganewa ba yadda za a yi mu isa ga Allah sai mun bi ta hanyar manzon Allah inda ana kiran mu kai tsaye da mun yi watsi da sunnar annabi za ka ɗauka kenan in ka riƙe alƙur'ani za ka isa ga aljanna to ba zai yiwu ba dole sai ka bi tafarkin manzon Allah saboda haka in ka dubi kamar misali farkon suratul talaq da muka faɗa Allah yake ya ayyuhan nabiyyu sai ce idza tallaqtumun nisa ya kai annabi idan za ku sake mata faftatahal khitaba bin nubuwati bismihi khususa farkon ayan Allah ya kira annabi kadai thumma khatabahu wa sa'ir ummatihi sai kuma Allah ya kira annabin da sauran al'umma bil hukmi umuman hukuncin sai ya game mu gaba dayan mu to wannan shine salo na uku na yanda Allah yake kiran annabi Muhammad a cikin alqur'ani Allah tabaraka wa ta'ala yana kiran manzon Allah alhali yana nufin da shi annabi da mu saboda ka sai a fara kiran sa wannan shine zuwa farkon suratul azab to sai na hudu wannan na hudun bai cika aukuwa ba amma babu shakka yana faruwa sau da yawa Allah yakan kira akan samu kai Allah ya kira annabi akan samu lokuta da Allah zai kira annabi amma gaba ɗaya ba annabi ne yake nufi ba mu ne yanzu ka cika mun farkon suratul ahzabi babu shakka Allah yana nufin annabi din da mu a farkon suratul ahzabi Allah yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma mu saboda haka da Allah yake ittaqillaha ba a nan kadai ba ne Allah ya ce ma annabi ittaqillaha ai wurare da yawa Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha ka kiyaye Allah don haka ba kalmar ittaqillaha a nan bai takaita ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ya shafe mu har mu kanmu amma akwai inda Allah zai kira annabi kuma gaba ɗaya ba annabi ake nufi ba mu ne kamar misali ina ke nan kamar misali suratu yunus aya ta 94 Allah ya ce ma annabi fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka ya kai muhammad ina idan kana shakkan abinda muka saukar maka ne fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablika ka tambayi wadanda suke karanta littafi kafin zuwanka laqad ja'aka al-haqqu min rabbika wannan gaskiya ce ta zo ma daga wajen Allah mahaliccinka ba za ta kunanna min al-muntarin kar ka yadda ka zama cikin masu kokwanto wallahi maganar gaba ɗaya ba da annabi ake nufi ba don me yasa aka ce ba annabi ake nufi ba saboda annabawa ba sa shakka babu yadda za a yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya samu shakka Allah ya ce fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka idan ka kasance kana shakka game da abin da muka saukar gare ka al’imamu nawawi ya ce, wala ya juzu an ya kuna ƙarshakka ƙafo fi shayin, bai kamata a ci annabi Muhammad ya taɓa yin shakka game da wani abu mimma unzila ilaihi wanda Allah ya saukar da shi gare shi ba. Babu shakka, annabawa ba sa kokonto, ba a samun shakka a zukatan annabawa game da saƙon Allah tabaraka wa ta'ala. To da wa ake nufi? Mu mabiyansa, mu ne ake samun shakka a zukatanmu, ba annabi Muhammad ba. Kuma kamar yadda Imamu Nawawi ya faɗa, ba shi kadai ba ne. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a littafinsa Ahkamu Ahli Zimma a juz'i na farko shafin 104 ya yi sharhi game da wannan aya, ya ce qala kasirun minal mufassirina hadha al-khitabu lin-nabiyyi wal-muradu ghayruhu. Babu shakka kai tsaye Allah ya kira annabi ne. Fa in kunta fi shakkin, idan kana shakka, to sai Allah ya ce ka tambaye waɗanda aka ba su littafi kafin zuwanka. Annabi Muhammad bai taɓa shakka ba. Mafi yawan malaman tafsiri suna cewa ba annabi ake nufi ba, wal muradu ghayru, li'anna al-Qur'an nazala alayhi bi lughati al-Arab. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya ce saboda shi al-Qur'ani Allah ya saukar da shi ne a harshen Larabawa. Al-Qur'ani ya zo da harshen Larabci ne. Larabci kuma yana da tsarinsa. Kai in ka karanta al-Qur'ani a nan za ka ce ai annabi ake nufi, amma a tsarin Larabci ma gaba ɗaya ba manzon Allah ake nufi ba. Ba manzon Allah ake nufi ba. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya ce wa hum qad yukhatibuna ar-rajula bi shay'in, bisa al'ada ta Larabawa sukan yi magana da kai kai tsaye. Wa yuriduna ghayrahu al-hali, ba kai suke nufi ba, da suna magana da kai kai tsaye al-hali wani suke nufi. Larabawa suna da wannan tsarin magana din. Saboda haka Balarabe zai iya magana da kai yana kiranka ya yi magana da kai lamirinka, amma kuma za ka asali manufarsa ba kai ba ne. Kama ya kulu mutamassiluhu yana cewa iyyaki a'ni wasma'i ya jaraku, ya ba da wannan misali. Ya ba da misalai da yawa a littafin Ahkamu Ahli Zimma, wanda yake nuna cewa a Larabci mutum yakan kira ka yana magana da kai alhali ba da kai yake nufi ba, wani wanda yake bayanka yake nufi shi. To shi ne sai ya ce inda Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu, in ji Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya ce inda Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha, ya kai annabi ka ji tsoron Allah. Wala tuti'il kafirina, kar ka yi biyayya ga kafirai. Wal munafiqina, kar ka yi biyayya ga munafikai. Ya za a yi annabi ya bi munafiki? Ya za a yi manzon Allah ya bi kafiri? Sai Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya ce wal muradu atba'uhu bi hadha al-khitab, ba da annabi Allah yake nufi ba. Saboda ta farkon suratul ahzab da kake gani, maganar ba da annabi ake yi ba, ana yin ta ne da mu mabiyansa. Ana yin maganar ne da mu mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ba da misali yana cewa qala abu ishaq inna Allah ta'ala yukhatibu an-nabiyya, Allah yana magana da annabi. Wal khitabu shamilun lil khalqi, maganar ta shafi sauran mutane gaba daya. Wal ma'ana, abinda Allah yake cewa wa in kuntum fi shakkin, idan ku musulmai kuna shakkan wani abu wanda Allah ya saukar da shi ga annabi Muhammad, ku tambayi waɗanda aka ba su littafi kafin zuwan manzon Allah. Kaga kenan ba da annabi ake magana ba. Tsarin Al-Qur'ani shi ya nuna haka. Wanda Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya ba da misali a kai, ya kawo bayanin Ibn Qutayba ad-Dinawi, yace kana nasu bi asr an-nabi asnafan. Ibn Qutayba yace a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mutane kashi-kashi ne. Mutane iri-iri ne. Akwai minhum kafirun bihi mukazzibun, akwai wanda kai tsaye ya kafirce ma al-Qur'ani, saboda haka idan an karanta al-Qur'ani yana kare kashi. Wa akaru mu'minun bihi musaddiqun, sannan akwai wanda yayi imani da alqur'ani kuma idan an karanta alqur'ani yana gaskanta shi ibnu kutayba yake wa akharu shakun fil amri akwai wani yana shakkan al'amari yana shakka game da al'amarin alqur'ani la yadri kayfa huwa bai da yaqini game da gaskiyan alqur'ani saboda haka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana samun wanda bai yadda da alqur'anin ba gaba daya ana samun wanda ya gaskanta alqur'ani baya shakka ana samun wanda yake shakkan alqur'ani kaga kenan suna nan mutane daban-daban sai ibn kutayba yace fa huwa yuqaddimu rajulan wa yu'akkaru rajulan fa qataba Allah ta'ala hadha sanaf min an-nasi da Allah ya tashi yin magana shine yake magana game da mutanen da suke shakkan alqur'ani ba shi kansa manzon Allah ba Allah yana magana akan waɗanda suke shakkan alqur'ani wato hadha sinfa min an-nasi wa qala fa in kunta ayyuha al-insan shine Allah yake ya kai dan adam idan ka kasance fi shakkin kana shakka mimma anzalna ilayka min al-huda ala lisani muhammadin kana shakkan shiriyar da muka saukar da ita akan harshen annabi muhammad kai kana shakka fasal to kaje ka tambayi banu isra'ila shin annabi muhammad ne annabin farko ko fa Allah ya saukar da littafai kafin zuwan manzon Allah to kaga kenan ba wai annabi dai Allah yake magana da shi anan a ce wato a wannan ayar ba ayata 94 ta suratul yunus saboda kai yanda Allah yake magana da annabi a cikin alqur'ani yana da salo kashi hudu kamar yadda muka bayyana amma magana cewa annabi yayi shakka annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba samun shakka ba duk malamai sun tabbatar da haka zaka gani a sharhin da ibnu taymiya yayi ma wannan ayar majmu fatawa mujallal na 4209 annabi lam yashukka wa lam yas'al annabi bai taba shakka ba kuma annabi bai taba tambayan wani ahlul kitabi ba haka nan ibnu qayyim jawziya a littafin ahkamu ahli zimma aya mujallal na farko shafi na 99 yana magana game da aya ta 94 ta suratul yunus sai ya ba da misali da wata ayar da take suratul zukhruf aya ta 81 inda Allah ya ce qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin kace musu idan Allah yana da ɗa to ni ne na farkon masu bauta idan wato sharadi ne tunda babu sharadin annabi bai zai bauta ma wannan abin ba wato ya zama sharadi ne Allah ya tabbatar kuma sharadin tunda bai cika ba to kaga kenan abin da aka sharadi a kansa shi ma bai tabbata ba ya ba da misali da wasu ayoyi na alqur'ani waɗanda suke nuna Allah yakan yi misali haka ya kawo sharadi alhali sharadin ba zai tabbata ba to babu shakka malamai sun tabbatar da maganar da Allah yake da annabi muhammad ba salo ɗaya ba ne yana da matakai guda uku kamar yadda muka ce wannan ya zo ta bayani ibn hajar ya zo ta bayanin al-hafiz al-aini ibn taymiya ibn al-qayyim al-jawziya al-imam an-nawawi haka nan muhammad bin salih al-usaymin ibn al-usaymin akwai tafsirinsa juz'u amma shafi na 160 ya yi bayanin yanda Allah yake magana da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani za ka samu matakai kamar guda uku ne wanda suka fi shahara amma asali matakai guda hudu ne wannan haka yake amma akwai inda Allah in ya yi magana da annabi kai ka san magana da annabi muhammad ake alam nashrah laka sadraka ashe ba mu buɗa maka kirjinka ba wannan kai ka sani da manzon Allah ake ba a magana da kowa haka nan kuma misali a suratul nisa'i aya ta 79 wa arsalnaka lin-nasi rasula mun aike ka dan sako ga mutane kaga wannan magana sai tsaye da annabi muhammad ake to amma akwai magana da in Allah ya yi ta da ji ka sani ba annabi kadai ake magana da shi ba har da mabiyansa ke sa muka ba da misali da aya ta farko ta suratul talaqi ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa kaga da ji ka san ba annabi shi kadai bane an dai fara kiran annabi sai aka biyo baya da mabiyansa ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisa Allah bai ce ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqta in ka sake sai aka ce idza tallaqtumun nisa kaga ya shafi mabiyansa to wannan shine bayani na farko da yake game da waɗannan ayoyi da muka karanta bayani na farko umurnin da ya zo a farkon wannan sura umurni ne da ya shafi annabi Muhammad kuma ya shafi ba annabi ne kadai ba kamar yadda Ibn Qayyim Jauziyya yake faɗa shi kuma ya ce duk bayanin Allah da ya zo a farkon suratul Ahzab ya shafi mabiyan manzon Allah ne to babu shakka in ka dubi abubuwan da suka zo a wannan waɗannan ayoyin abu na farko at-taqwa shine tsoron Allah a kiyaye Allah kaga wannan ya taho ta umarnin Allah subhanahu wataala a ayoyi daban-daban misalin sa a suratul nisaa ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله اشي tsoron Allah ko kiyaye Allah bai tsaya ga annabi Muhammad ba ya shafe mu saboda wasiya ce ta Allah ga dukkan duniya duk wani annabin da Allah ya turo sai yayi wasiya gare shi ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله don haka idan ka ce a ji tsoron Allah idan Allah ya ce ya kai annabi ka ji tsoron Allah ana albashaka ya shafi mabiyansa na biyu shine at-ta'a Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka yi biyayya ga kafirai to ai ba anan kadai Allah ya hana annabi biyayya ga mutumin banza ba misali a suratul kahfi ayata 28 Allah ya ce ma annabi wala tuti man aghfalna qalbahu kar ka yi biyayya ga mutumin da zuciyarsa ta rafka na an zikirillah shi yasa yace an zikirina wattaba hawa nan kuma Allah ke cewa wala tuti mukazzibin kaga nan ma umurni ne ga manzon Allah kar ka yi biyayya ga masu ƙaryata wa'azi waddu law tudhinu fayudhinun sai yace wala tuti كل حلاف مهين اشي ان يي عمرني ga annabi ba anan kadai ba Allah yayi umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam kada yayi biyayya ga wadanda suka saba ma dokokin Allah to idan ka dawo mu ma Allah ya mana wannan umarni kamar misali a suratul shu'ara wala tuti'u amral musrifin wala tuti'u kaga ya shafe mu saboda kai idan ka ce ma annabi ittaqillaha in ka dubi alqur'ani zaka ga ba nan kadai bane akwai wuraren da Allah ya ce ma annabi ya kiyaye Allah akwai inda Allah ya ce mana mu ma mu kiyaye Allah idan aka ce ma annabi kar kai biyayya ga kafirai da munafikai to ai ba shi kadai bane mu ma Allah ya hana mu wala tuti'u amran musrifin alladhina yufsiduna fil ardi wala yuslihuna kada ku yi biyayya ga umarnin masu barna sune waɗanda wato suke barna a gonan ƙasa ba su gyara kuma ga hadisai da aka samu daga manzon Allah inda annabi ke cewa la ta'ata liman asallaha babu biyayya ga wanda ya saba ma Allah tabaraka wa ta'ala to idan ka dawo ta wajen bin umarnin Allah ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wuraren da Allah ya masa wannan umarni kamar misali a suratul an'am aya ta 6 ittabi' ma uhiya ilayka min rabbika la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil mushrikeen kaga na aka ce ittabi' umarni ne ga manzon Allah in ka dawo suratul a'raf a farkon sura mu kuma sai Allah yake mana ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ashe biyayyar ga umarnin Allah bai tsaya ga manzon Allah ba ya shafe mu saboda ka duk inda kaga Allah ya ce annabi kai kaza zaka ga mu ma an ce muyi kaza a ƙarshe Allah ya ce annabi ka dogara ga Allah wannan ya taho a suratul nisaa nan ma Allah madaukaki ya ce ma annabi aya ta 81 wa fa'arib anhum wa tawakkal 'ala Allah fa'arib anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila kaga ba a wuri guda bane Allah ya ce ma annabi ka dogara ga Allah in ka dawo suratul anfali aya ta 61 Allah madaukaki ya ce wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah nan ma kalmar tawakkal 'ala Allah umurni ne ga annabi Muhammad idan ka dawo a suratul isra'i Allah yayi magana game da mabiyan annabi Musa wa ataina musal kitaba waja'alnahu hudan li bani isra'il alla tattafizu min duni wasila ashe kaga tawakkali ga Allah bai tsaya ga annabawa ba hadda mabiyan annabawa shi yasa a suratul maida aya ta 23 Allah madaukaki ya ce wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'mini sharadin imani ne ma mutum ya tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine abu na biyu don haka in ka dubi duk umarnin da Allah ya ma annabi Muhammad a farkon wannan sura ta al-ahzab zaka samu umarnin ya shafi mabiyansa sai bayani na karshe wanda shine bayani na uku me yasa aka samu wannan muqaddima wannan gabatarwar da ta zo a farkon suratul ahzab dalili saboda fada da al'ada mara kyau Allah zai yi fada da al'ada mara kyau shi yasa ya fara suratul ahzab da waɗannan maganganu saboda fada da mummunar al'ada fada da al'ada abu ne mai wahalan gaske yana da wahalan gaske shi yasa sai Allah ya fara da gidan manzon Allah da gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin nan akai ga mabiyansa saboda haka yasa zamu je aya ta hudu me Allah madaukaki ya ce ma ja'alallahu
lirajulin min qalbin fi dawfi وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق
wato gabatarwa da ya zo a farkon suratul ahzab dalilinsa shine fada da munanan al'adu mummunar al'ada ta halayen musulmai fada da wannan al'adan shi yasa Allah ya fara gabatarwa in ka dubi yanda tsarin maganar Allah tabaraka wa ta'ala ya taho Allah ya ce ma annabi ittaqillaha ka ji tsoron Allah aka kawo kalmar atwa'a kada ka yi biyayya ga kafirai da munafikai sannan aka zo abu na uku ka bi umarnin Allah kadai sai abu na hudu ka dogara ga Allah shi kadai to duk mutumin da zai fada da al'ada wallahi sai ya riko da abubuwa guda hudu din nan duk mutumin da zai yi fada da al'ada sai ya riko da abubuwa guda hudu din nan matukar babu tsoron Allah ba za ka iya fada da al'ada ba sai da tsoron Allah na biyu dole sai ka yi watsi da bin munafikai da kuma kafirai don mutumin da yake tsoron ya saba ma kafirai da munafikai ba zai iya fada da al'ada ba don haka dole sai ka saba ma kafirai da munafikai wannan shi yasa Allah madaukaki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wala tuti'il kafirina wal munafiqina kada ka yarda kai biyayya ga kafirai da kuma munafikai sannan Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wattabi ma yuha ilayka tabi abinda aka yi wahayin sa zuwa gare ka wanda zai fada da al'ada sai ya bar al'ada ya koma bin umarnin Allah ya koma bin ayar alqur'ani da sunnar manzon Allah to sannan na karshe fa ba zai tabbata ba sai ka dogara ga Allah saboda zaka ga adawa mai tsanani duk mutumin da zai fada da al'ada zai taras da adawa mai tsanani to sai ya koma tawakkalinsa ga Allah kadai. Idan ya dogara ga Allah, to zai yi nasara ga wannan fada da yake da al'ada. Wannan ya sa Allah madaukake ya kawo muqaddima. Da ya kawo muqaddiman, sai ya ce, ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfihi. Babu wani mutum da muka saka masa zukata biyu a zuciyarsa, a jikinsa. Babu wanda Allah ya bashi zuciya biyu a cikin jiki ɗaya. Kaga kenan kowane mutum zuciyarsa ɗaya ne. Tunda kowane mutum zuciyarsa ɗaya ne, to haka Allah ya tsara halittu da ɗan Adam. Za ka samu abubuwan da Allah ya yi wa mutane a kan wannan tsari yake. Wannan tafsirin yana littafin al-Imamu Sa'di, wato tafsirin al-Imamu Sa'di inda yake fassara wannan aya, yana cewa wannan kamar ka'ida ce. Yu'atibu ta'ala ibadahu an yatakallamu ma la haqiqata lahu min al-aqwali. Duk wani abin da ba shi da haƙiƙa, babu gaskiya a kai, to ai watsi da shi, ko da magana ce. Walam yaj'alhu Allahu ta'ala kama qalu fa inna dhalika al-qawla minkum kadhbun wa zur. Abin da ya zama bayi da asali da gaskiya, riko da shi to kamar riko ne da ƙarya. Shi yasa sai Allah ya bada misali da ɗan Adam. Zuciya ɗaya Allah ya bashi. Zuciya ɗaya Allah ya bashi. Ya tarattab alaihi munkaratun min ash-shari. Wa hadhihi qa'idatun 'amma fi takallum fi kulli shay'in. Kamar ka'ida ce. Wato wannan kamar ka'ida ce wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya, komi yana da haƙiƙa. Kai riko da haƙiƙa, kabar abin da ya shafi wanda ya zama to shakka ake, ko kuma akwai waswasi da rashin gaskiya. Wal ikbaru bi wuqu'i wujudin, yana cewa malam ya ta'allahu Allah ta'ala walakin khassa hadhihi al-ashya al-madhkura. Ba wai iyakan al'adu ba kenan, amma Allah sai ya ambaci al'adu guda biyu a wannan aya. Waɗannan al'adu sun yi tsanani ga Larabawa a zamanin jahiliya. An samu wannan al'adar hatta a gidan manzon Allah. Waɗannan al'adu suna da tsanani. To da Allah ya tashi rusa al'adar, shi ne sai ya kira Annabi Muhammad. Saboda hatta gidansa akwai wannan al'ada. Allah Maɗaukaki ya ɓata al'adan at-tabanni. Al'ada ta at-tabanni ta yi tsanani a zamanin jahiliya. Sannan Larabawa suna da al'ada ta zihari, wani nau'i na sakin mata ne. Shi ne Allah ya haramta waɗannan al'adu a wannan aya. Al-Imamu Sa'di ya ce ba su kaɗai ba ne. Inda makasa hadhihi al-ashya al-mazkura, ya kirga waɗannan a matsayin misali ne kawai. Saboda me? Saboda suna yawan aukuwa. Wa shiddatil hajati ila bayaniha, su ne ake da tsananin buƙatar a yi bayani game da su. Amma ba su kaɗai ba ne. Al'adun Larabawan suna da yawa. To sai Allah ya bayyana al'adun da suka fi tsanani ga Larabawa. Yace wa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruna minhunna, matan da kuke zihari gare su ummahatikum, akan cewa sun zama kamar uwayenku. To ba uwayenku ba ne. Mutum zai ce matarsa, zai ce bayan matarsa kamar mahaifiyarsa ne. Idan ya faɗi wannan, to ya haramta wannan matar gare shi kenan. Saboda haka ba zai yi jima'i da ita ba, ya ɗauke ta tamfar mahaifiyarsa. Sai Allah ya ce to ai kamar yadda zuciya ɗaya take ga ɗan Adam, haka kuma uwa ɗaya ce ga ɗan Adam. Ya za a yi ka samar ma kanka uwaye biyu? Ba zai taɓa yiwuwa ba. Maganar da ka faɗa ƙarya ce. Ƙarya ce kai, sannan kuma zalunci. Shi yasa Al-Usaymi yake cewa inna zalikal qawla minkum kadhibun wa zurun. Mutum ya ce ai matarsa ko dai bayanta ya zama kamar bayan mahaifiyarsa, ya kamanta matarsa da mahaifiyarsa, wannan ƙarya ce, don ba za ta taɓa zama mahaifiyarsa ba. To sai ya ce wa ma ja'ala adiyyakum abna'akum, yaran da kuke ƙorafin kun yi riƙonsu. Saboda suna da wannan al'ada mai kyau a zamanin jahiliya. Al'ada ta at-tabanni tana da kyau. Mutum zai ɗauki yaro ya riƙe shi, yaron ya girma a hannunsa, sai a riƙa danganta wannan yaro ga mutumin. ba za a danganta shi ga ubansa na asali ba. To sai Allah ya ce, ba laifi ba ne don ka riƙe ɗan wani, amma bai zama ɗanka ba, bai zama ɗanka ba. Shi ne Allah ya ce, zalikum qawlukum bi afwahikum, wannan magana ce da kuke yi da bakunansu, da bakunanku. Wallahu yaqulu al-haqqa, Allah shi yake faɗan gaskiya. Wa huwa yahdi as-sabil, Allah shi yake shiryar da tafarki. Wannan shimfiɗa ce kawai Allah maɗaukaki yake yi, saboda zai yi magana a kai a cikin Al-Qur'ani, musamman a cikin wannan sura nan gaba, zai kawo cikakkiyar magana a kan at-tabanni. Amma a farkon suran, Allah yana haramta wannan at-tabanni ɗin, yana haramta shi ga musulmai gaba ɗaya. Me Allah ya ce a gaba?
ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما.
الله مدوكي ادعوهم لآبائهم وكرا يارا تسونا إيا ينسو وانا شيئك نونا هرمتن كهتا سونانك دسونا واني اندي با ماهي من كبن دون الله لكان سيفد وانا ادعوهم لآبائهم kuwa aqsatu inda Allah, ku kira yara ku haɗa su da sunayen iyayensu, wannan shi ya fi adalci a wajen Allah. Babu kyau ka danganta wani yaro da wani wanda ba shi ne mahaifinsa ba. Wannan ya tabbata haramun Al-Qur'ani, kuma haramun a hadisin manzon Allah. Yana da hadisai wanda suka zo da tsawatarwa a kai. Fa in lam ta'lamu aba'ahum, idan ba ku san iyayensu ba fa, fa ikhwanukum fi ad-dini, sun zama yan uwanku ta addini. Misali, aka samu yaron tsintuwa, akan jefar da yaro. Idan aka jefar da yaro, sai aka samu wannan yaro, sai ka ɗauka, sai ka riƙe shi a gidanka. Akwai lada, akwai malaman da suke cewa ladansa ma ya fi riƙon maraya. Ka ɗauki yaron tsintuwa ka riƙe a gidanka, amma ba ka da ikon ya riƙa amfani da sunanka, ba ka da wannan iko. Ya za a yi? Allah ya ce ka kira shi da sunan baban shi. To tun da ɗan tsintuwa ne fa, ka ga ba a san baban shi ba, ko? To sai Allah ya ce, fa in lam ta'lamu aba'ahum, idan ba ku san iyayen nasu ba, fa ikhwanukum fi ad-dini, to dai yan uwanku ne ta addini. Ka ga har yanzu ba a baka damar ka danganta sunanka da nashi ba. Ya za a yi kenan? Shi ne malamai suka ce, to idan aka ce ɗan uwa na addini, ɗan uwa na addini. Misali, an samu yaron tsintuwa ba a gane mahaifinsa ba, yaro zai girma a hannunka, sai a riƙa kiransa idan Muhammadu zai ta ce bin Abdullahi. Baban yaron waye? Ba a san baban yaron ba, amma ai ɗan uwa ne, musulmi ne, ko? Fa ikhwanukum fi ad-dini, ya sa mai sunan musulmai. Saboda haka babansa sai a ce Abdullahi, ai duk inda mutum yake bawan Allah. Saboda haka ba ƙarya aka yi ba. To da wannan sunan yaron zai ringa amfani. Idan Muhammadu ka samar, idan Ahmad ya ce bin Abdullahi, amma ba za a danganta yaron da kai ba, wannan Allah ya haramta shi. Wannan a fili yake, ud'uhum li'aba'ihim, ana magana ne akan yaran riko. Allah da kansa yake faɗa, ya ce ku kira su ta haɗa sunayensu da iyayensu. Yin haka huwa aqsatu inda Allah, shi ya fi adalci a wajen Allah. Fa in lam ta'lamu aba'ahum, idan ku san iyayensu ba, fa ikhwanukum fi ad-din, to yan uwanku ne ta addini. Inda ka haɗu da wani musulmi baka san sunansa ba, babu shakka ɗan uwa ne. Ya ce ya kai ɗan uwa na, babu shakka ɗan uwanka ne, wanda Al-Qur'ani ya tabbatar da wannan, saboda ɗan yan uwantakan musulunci. Wa mawalikum, sannan kuma majibantanku ne. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به, باب ليفي saboda kun yi kuskure. Wato idan aka samu kun yi kuskure cikin wani al'amari, babu wani laifi da Allah yake kama ku da shi. laysa alaykum junahun babu wani laifi akanku fima aqta'tum bihi game da abin da kuka yi kuskure a cikin sa walakin ma ta'ammadat qulubukum sai dai abin da zukatanku suka yi nufin aikatawa da dangan kaga idan an samu kuskure Allah yace babu laifi amma abin da zuciyarka ta yi shi da dangan babu shakka akwai laifi wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance mai yawan gafara Allah ya kasance mai yawan jinkai akwai gafaran Allah ga wanda ya nema Allah ka gafarta mana wannan ayar ita ke nuna cewar Allah ba zai kama musulmi ta dalilin abinda ya aikata shi akan kuskure ba wannan ayar rahama ce gare ku laysa alaykum junahun fima aqta'tum bihi babu laifi gare ku abinda kuka yi kuskure a cikin sa kaga Allah ya tabbatar ba zai kama muku laifin kuskure ba duk wani abin da aka ce kuskure ne mutum ya aikata ba shi da wani zunubi a wurin Allah to sai Allah ya ce walakin ma ta'ammadat qulubukum kaga kenan yana nufin walakin alaykum walakin alaykum junahun fima ta'ammadat qulubukum akwai laifi akan ku idan dai aka samu zukatan ku sun kudurta aikata abu da gangan to ganganci shine wanda ya samu yake samun zunubi amma kuskure fa ba a samun zunubi a kansa wannan ayar ta tabbatar da wannan saboda ka koda babu hadisin manzon Allah alqur'ani ya tabbatar mana ba za a samu musulmi da abin da ya aikata akan kuskure ba amma abin da mutum ya aikata akan ganganci shine wanda za a kama shi da laifi a kansa in ka dawo ta hadisin manzon Allah an samu hadisai daga sahabbai da dama kamar Abdullahi bin Abbas kamar Abu Dharr al-Ghifari kamar Abdullahi bin Umar kamar Sauban kamar Abu Bakar da Ummu Darda da Uqbatu bin Amir waɗannan sahabbai ne ko da dai hadisin gaba daya an aje shi a daraja ta al-Hasan wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah tajawaza li an ummati Allah ya yafe min Allah ya yafe ma al'ummata a dalili na al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alayh da kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta musulmi ya aikata Allah ya gafarta mishi wannan hadisi kenan da aka samu daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ayatu al-Qur'ani ta tabbata da wannan saboda haka koda hadisi bai inganta daga manzon Allah ba al-Qur'ani ya tabbatar Allah yana gafartawa mutum abinda ya aikata shi akan kuskure to sai Allah madaukaki ya ce mana me
annabi wa bil mu'minina min abuti wa azwaju ummahatuhum wa ulu marham ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillahi min al-mu'minin من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك بالكتاب مسطورا
الله مدوك يأتي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم annabi shine mafi cancantar ya zama abin misali ga muminai annabi ya kamata ya zama babban abin so ga muminai min anfusihim fi rayuwarsu wannan yake nuna maka sunnar manzon Allah ita ce gaba da kowace al'ada kaga duk magana muke akan al'ada annabi shine babban abin koyi idan aka ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abu to bai kamata ka dubi wata al'ada ba yi watsi da ita saboda me annabi shine babban wanda ya kamata ya zama abin koyi ga kowane mu'mini shine abin da Allah yake cewa annabiyyu aula bil mu'minina Allah annabi shine mafi cancanta ga mu'minai min anfusihim fiye da rayukansu idan aka ce ga annabi Muhammad kai kokarin tsare rayuwar manzon Allah ko ka rasa ranka to zaka zafi tsare rayuwar manzon Allah akan tsare ranka shine abinda Allah yake faɗa annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim, annabi ne mafi cancanta mu'minai su girmama su nuna soyayyarsu fiye da rayukansu. To za ka samu ba haka ba ne, za ka ga saboda faɗa da al'ada, za ka ga mutum yana cewa bari mu bar wannan sunna saboda al'adarmu ba ta son shi sai nan gaba. Ai, sunnar manzon Allah tana gaba da kowace al'ada. Idan kana son annabi Muhammad, ba ka watsi da sunnar manzon Allah saboda ta saba ma al'ada. Annabi ne kawai kake dubawa, zuciyarka tana tsoron Allah, kuma tuni Allah ya ce kar ka yi biyayya ga kafiri da munafiki. In ban da munafiki babu mutumin da zai kira ka, ka raya al'ada ka bar sunnar manzon Allah. Munafiki shi zai haka, to tuni Allah ya ce kar ka yi biyayya gare shi, kar ka bi kafiri, kar ka bi munafiki. Allah ya ce ma annabi ka bi abin da muka saukar gare ka. Kaga kenan ya kamata musulmi ya zama yana aiki ne da Alƙur'ani, yana aiki da sunnar manzon Allah, babu abin da yake gabanka illa wannan. Don haka yasa Allah ya kawo wannan aya a ƙarshen magana, annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Idan aka samu ga wata al'ada annabi ya yi watsi da ita a gidansa, to bai kamata a gidajen mu a same ta ba. Ya kamata dukkanmu mu yi watsi da wannan al'ada, tunda manzon Allah shi ne abin koyi gare mu. Sai ce wa azwajuhu ummahatuhu, matan annabi kuma uwaye ne ga muminai. Matan annabi uwaye ne ga muminai. Za mu yi sharhi a kai a nan gaba a cikin sura insha Allah. Akwai inda Allah ya magana game da matan manzon Allah. Wa ulul arhami, ma'abota zumunci, ba'duhum awla bi ba'dhin fi kitabillah, sashinsu su ne mafi cancanta a kan sashi saboda hukuncin da ya tabbata a cikin littafin Allah, minal mu'minina wal muhajirina, abinda ya shafi rayuwar mu'minai da al muhajirun. Illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa, ya zama dole ku zamanto kuna gabatar da alkhairi ga majibantanku. Kana zalika fil kitabi masura, wannan ya zama dole, an riga an rubuta shi a littafi. Wannan ayar kamar yadda Abdullahi bin Abbas yake faɗa, aya ce da ta ɗauki hukuncin farko da ya tabbata a zamanin annabi Muhammad da kuma hukunci na ƙarshe a farkon rayuwar musulunci. Wannan ya zo ta bayanin Abdullahi bin Abbas, kuma yana sharhun Nawawi ala Sahih Muslim. Al-muwarasa bitarafa bilmu'akati, zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa yawantaka tsakanin musulmai. Abdullahi bin Abbas ya ce kanu ya tawarasuna bil hijira, a farkon musulunci waɗanda suka yi hijira suka dawo Madina, sai annabi ya haɗa yawantaka. Kai musulmin Makka, an haɗa yawantaka tsakaninka da musulmin Madina. Fa kana al muhajiruna wal ansar yatawarasuna duna zawil arhami, idan mutum ya yi ƙaura daga Makka ya dawo Madina a matsayin musulmi, to sai annabi ya haɗa yawantaka a tsakanin shi da musulmin Madina. Idan ɗaya daga cikinsu ya rasu, ɗayan yana gadonsa. Alhali, kamar misali mutum ya rasu ɗansa bai musulunta ba yana Makka, to shi wannan ɗa ba zai gado ba, tunda dama bai musulunta ba. Amma wannan da annabi ya haɗa yawantaka a tsakaninka da shi mutumin Makka, mutumin Madina, zai gado. Saboda haka sai ya zama ana gado da irin wannan ƴan uwantakan da manzon Allah ya kulla a farkon musulunci. Amma daga baya sai Allah maɗaukaki ya goge wannan hukunci. Shi yasa yake cewa wa ulul arhami, ma'abuta zumunci. Idan aka ce zumunci, wane ya haifi wane? Kaga akwai zumunci a tsakani, ko wane ƙanin wane? Akwai zumunci. Ba irin wancan ƴan uwantaka bane wannan, an haɗa ne kawai saboda musulunci. Wannan mutumin Makka, wannan mutumin Madina, aka ce kai mutumin Makka ka zama ɗan uwan mutumin Madina, alhali babu dangantakan jini a tsakaninku. Wannan ayar sai ta nuna cewa zumunci, dangantakar zumunci ya fi ƙarfi a kan wancan dangantaka, saboda haka sai aka goge wancan hukunci. Shi yasa yake cewa wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah. Me yasa aka ce fi kitabillah? Saboda Allah ya riga ya saukar da aya Allah ya saukar da aya a suratul anfal ita ce aya ta 75 wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillahi innallaha bi kulli shay'in alim wancan ayar sai wannan aya take isharar gare ta ai Allah ya saukar da aya a cikin alqur'ani ma abota zumunci dangantakar tsakanin su tafi karfi akan wancan dangantaka ta farko shine Abdullahi bin Abbas yace to sai Allah ya goge wancan hukuncin saka saukar da aya ta karshen suratul anfal walladina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd wanda hukunci na farko kenan wa kana man amana lam yuhajir la yarithu min qaribihi a farkon musulunci idan ka musulunta kana garin makka kana musulmi sai ka kiyarta kai hijira ka dawo madina to idan aka samu mutuwa a tsakani babu gado gashi kai musulmi ne me yasa babu gado saboda ka ki hijira hijira dole ne kafin a samu gado tawarasu bil arhami aithuma kanu fi awwalil islami wa sara zalika mansukhan a farkon musulunci an hada dangantaka tsakanin mutanen Makka da Madina kuma suna gadon juna ta haka amma daga baya sai Allah ya goge da ya saukar da wannan aya ta 6 ta suratul ahzabi wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah saboda ka sai zama an dawo ga rabon gado na jini da ya gaji ubansa muskar addini bai raba tsakanin su ba May Allah ya ce mana gaba wa idza akhadna
min an-nabiyyin mithaqahum wa minka wa min Nuuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza
wa idza akhadna min an-nabiyyin mithaqahum yace kuma ka ambata cewa mun dauki alƙawara a wajen annabawa duka annabawa Allah ya dauki alƙawari a wajen su wa minka aka ce da kai Muhammad kenan wa min Nuuhin da annabi Nuuhu wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam da annabi Nuuhu da annabi Ibrahim da annabi Musa da kuma annabi Isa wa akhadna minhum mithaqan ghaliza mun dauki alƙawari a wurin su alƙawarin mai kauri menene alƙawarin Allah yake liyas'al
sadiqin liyas'al sadiqin an sidqihim wa a'adda lil kazibin 'adaban alima
liyas'al sadiqin an sidqihim lallaini Allah sai ya tambaye masu gaskiya game da gaskiyansu wa a'adda lil kafirin 'adaban alima kuma Allah ya tanadin azaba mai radadi ga kafirai wannan shine abinda Allah ya dauki alƙawari a wajen manzanni duk wani mai gaskiya sai Allah ya tambaye shi game da gaskiyarsa kaga ya nuna maka dole ne ka tsaya ma gaskiya a rayuwarka wannan shike tsawatar mana akan abin da ya shafi al'ada al'adar da bata dace da gaskiya ba kai kokari kai watsi da ita domin me Allah sai ya tambaye hujjarka a ranar tashin kiyama Allah yake liyas'al sadiqina an sidqihim lallai ne sai ya tambayi masu gaskiya game da gaskiyarsu duk wani mai gaskiya Allah sai ya tambayi hujjarsa waɗannan ayoyin suna cikin dalilai da suke tabbatar da ulul azmi minar rusuli darajar manzannin Allah ba ɗaya ba ce akwai manzanni da ake kiransu ulul azmi manya waɗannan manyan manzanni su ne Allah ya kirga a nan ya zo ta bayanin Ibn Taymiyya yace su ne Allah ya kirga a nan annabi Muhammad annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa alaihi salatu wassalam wadannan da Allah ya kirga yace hum afdalul mursalin ulul azmi to kamar yanda ya faɗa ne a suratul shura kaga wurare guda biyu kenan ga wannan aya ta 7 ta suratul ahzabi da kuma aya ta 13 ta suratul shura شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وأن الآية إتما كان تبتدى أولو العزم ما يتنون مكا إذن الله يتي sai ya tambayi manyan manzanni a ranar tashin kiyama to gare kuma sauran mabiya. Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya, Allah ka karbi ibadar mu, kuma Allah ka gafarta mana, Allah ka sa muna cikin waɗanda ke dacewa da babbar rabuwa a wannan wata mai albarka. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.